بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أن أقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina roƙon Allah subhanahu wata'ala kamar yanda ya tattara mu a wannan masallaci Allah ya hada fuskokin mu a gidan aljanna yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim bayanai sun gabata daga wajen malamai kuma sun faɗa abubuwa masu muhimmancin gaske lokaci ya riga ya tafi wa'azi yayi wa'azi gaba ɗaya kawai ni sun dauka cikin abin da professor ya faɗi sai in dan yi ƙarin bayani kadan akan ta shikenan kuma sai in saurara insha Allah. Gaban da nake so in dauka shine inda ya bayani cewa daga cikin abubuwan da ke hana mu taimakawa ƴan uwanmu shine biyewa san zuciyoyinmu da kuma biyewa shaidan. Ina ga mallan ya za ku iya tuna cewa ya faɗi wani abu mai kama da wannan cikin karatunsa ko? To wato shaidan babban makiyinmu ne. Yana cikin magana sai magana wani babban malami ta faɗo mani Walid Rashid As-Sayyidan Allah ya gafarta mishi a cikin daliyarsa da yake cewa wa iyyaka wash-shaytana wan-nafs wal-hawa sai ce fa kam qad adallat min walidin wa walidi ce ina maka wasiki ina hana ka da biye wa shaydan da biye wa san zuciya wai nawa nawa ne tsakanin wanda aka haifa tsakanin uba da da ko wanda aka haifa da wanda ya haihuwa ko kaga uba da da kenan nawa nawa ne tsakanin wannan mutane guda biyu tsakanin uba da da shedan ya batar kaga ba ka girgawa ba da haka dai mu nemi kariya Allah subhanahu wataala daga shedan domin ina ganin lalle na yadda abinda malam ya faɗa duk abubuwan da malamai suka faɗa kaji kowa yayi isha'i ma ba al'asar ba to amma za ka ga fuskar kowa ta yi shiru kowa alamar ya gane to amma shedan yana nan ba zai bari ba sai ka yunkura za ka yi aiki da abinda aka faɗa sai shedan ya taho to ta yaya za mu nemi kariya Allah subhanahu wataala daga shedan akwai hadisi da Imam Tirmidhi ya fitar da Ibn Hibban da Ahmad daga Harith al-Ash'ari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wataala ya umurci Annabi Yahya dan Annabi Zakariya da wasu abubuwa guda biyar kuma aka ce ya gaya ma mutanen shi su ma su riko da waɗannan abubuwa guda biyar a ciki zan tafi in karanta mana abin da nake so in karanta yace wa amurukum an tazkurullaha ta'ala fa inna mathala dhalika rajulin muna bi yace wa amurukum an tazkurullaha ta'ala fa inna mathala dhalika rajulin fa inna mathala dhalika rajulin kharaja al-adu fi athrihi siraa hatta idha ata hatta haka ne idha ata hisnan hasirin ko sai yace me subhanallah hadisin ya shige mani annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana bada misalin wani mutum wanda magabta suka biyo shi suna nema su kama shi fa ahraza nafsahu minhum kadhalika al-abdu la yuhridu nafsahu min ash-shaytani illa bi dhikrillah ina ga hadisin yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin wani mutume ne ya buga a cikin hadisin wanda magabta suka biyo shi da suka biyo shi suna so su kama shi suna tafe yana tafe suna biye har sai da aka zo wajen wata ganuwa sannan sai ya boye ya shiga ciki sai ya boye sai ya samu kariya daga barin farmakin waɗannan azaliman mutane ko ka ce makiya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar haka ne dan adam ba zai iya samun kariya daga shedan ba har sai ya lunguma ambaton Allah subhanahu wataala da ambaton Allah subhanahu wataala ne kadai akai akai zaka samu kariya daga babban wannan maki wanda fada kai da shi ba ran da za a tsaya sai ran da ka mutu dan yayi rashin kunya ya fadi bakan magana gaban Allah subhanahu wataala thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum shakirin ya fadi cewa zai zo ta gaba zai zo ta baya ta dama ta hagu ta ko ina yana bibiye da kai kaga neman kai kike ne yana neman sa'aka ko da wani lokaci babu kuma randa wannan fada zai kare sai randa da aka ce babu kai. To kaga ambaton Allah subhanahu wataala abu ne wanda yake da muhimmanci kwarin gaske. Shi annabi Yahya dan Zakariya din da ake magana shi ma productin addu'a ne shi. Dan baban shi annabi Zakariya sai da yin addu'a sannan Allah subhanahu wataala ya bashi dan da annabi Yahya. Ko banadatul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrabi أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين كاجي شي ما فرودكن اداني ان يي ادعاء ما هيفي شي ياي ادعاء الله يا كربا ادعاء سنن سي الله يسا اكا هيفي شي تو كاجا اندي مون غانا wannan da kyau zamu ga cewa lalle shi din yana nan yana bibiyan mu duk abinda maluman nan suka karanta mana babu yanda za a shi din ya bari kai aiki da su in ma ka daga kai daya biyu in dai baka wato ambaton Allah subhanahu wataala kana neman tsarin Allah akai akai to lalle shi din ba zai barka ba in wannan wanka na kauye ya kama request ka bada yanzu kana da shi ma zaka isa kai baka da shi kaga shi din kaga zuciya ce kai za ta fara ruwaita maka a shaida anan shine kamar yanda malam ya faɗa zuciyarka za ta ruwaita maka to kaga shi din kuma dama shi ma yana bibiye da kai. To sai ka dinga neman tsarin Allah subhanahu wataala daga farmakin wannan babban miki namu wanda yake mai bayyana kiyaya ne gare mu. Kiyaya shi da adawar shi ta samo asali tun daga wajen kakanmu Annabi Adam alaihi salam. Ya fara daga baban mu ko kakanmu Annabi Adam alaihi salam sannan kuma abin yana so ya zo kanmu. Kuma haka za a yi tai har Allah ya tashi alkiyama. Da haka babu wanda zai samu kariya daga wannan kangararren bawa na Allah subhanahu wataala sai wanda ya dukufa wajen ambaton Allah subhanahu wataala dare da rana. Bazan ce ba dare ba rana ba, kaga an kore kenan ko, sai da ce dare da rana kai ta ambaton Allah subhanahu wataala, kai ta neman tsarin Allah subhanahu wataala. Inna shaytana lakum aduwan fattakhizuhu aduwa, ko shedan makiyin mu ne inji Allah subhanahu wataala, mu rike shi a matsayin maki. Ko babu wanda yafi karfin shedan sai wanda Allah subhanahu wataala ya ba kariya. Wannan katanga da Allah subhanahu wataala yake ginawa masu tsoron Allah su samu wato kariya daga farmakin shedan Allah ya gina mana. Mu yi ta addu'a muna neman sabati da istiqama, babu wanda yafi karfin shedan. Zaka iya ganin mutumin kirki yayi zina, yayi kaza, ya cuci mutane, yayi kaza, duka wannan farmaki ne na shedan. Kisa cewa in ma yanzu ga naka mina shaytani nazgun, sai ce fasta izbillah, kai ta neman tsarin Allah, kai ta neman tsarin Allah. Ko ba a cewa an gama ko, baka isa kai yanzu ai kuku riga kun sha, ba a sha daga tarkon shedan ko. To wannan fadin kalman ma cewa ka sha din shi ma ka fada tarkon shedan ne, haka ne ko? Ka furta cewa ka rika jin cewa kai ma yanzu ka sha ma daga harin shedan, to shi ma fada tarkon shedan ne. So da ka yan uwa dai mu yi kokari gaskiya mu yi ta addu'a da neman tsari na wannan kangararren bawa Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga fadawa tarkon shedan. Kuma duk abin da ka san matsala ne da kake da ita kai ikaran kanka, kowane dan adam ko, almaru adra bi nafsihi ko, sukan ce sahibud dar adra bi mafiha, wa mai daki shi yasan inda ruwa ke mai zuba. Kai ka fi sanin kowa, ka fi sanin kanka fiye da kowa. Duk abin da mutane za su faɗi game da kai a ce kai mutumin kirki ne, kai kaza ne, kai kaza ne, asalin yanda kake kai ka fi sanin kowa, ka fi kowa sanin yanda kake. Da haka dabara ta rige ga mai shiga rijiya, kowa tsakaninmu da Allah kowa ya san me yake aikatawa tsakanin shi da Allah. Na je na gyara tsakanina da Allah, kai ma ka gyara tsakaninka da Allah, mu gyara, su gyara, kowa ya gyara, sai mu samu sauki. Me ta istighfari? Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum midarara wa yumdidukum bi amwalin wa banina har zuwa ƙarshe. Wannan hadisi yana da matukar muhimmanci, shi yasa babban malami al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin sa Al-Wabil Sayyib wa Rafi'ul Kalim at-Tayyib, Ibn Qayyim al-Jawziyya yake cewa idan da a ce Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama bai kawo wani hadisi kan falalar zikiri ba sai wannan hadisin kadai, to ya ishi dan adam aiki. Wannan hadisin kai kadai gayya kenan, ya ishi dan adam aiki a ce wannan hadisin ya ma allura bakinka yana jikashar kaf kowane lokaci da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Babu wani bawa da aka samu a tarihi wanda zai dukufa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tabar da shi. Wannan Allah baya haka. Duk lokacin da ka kama Allah subhanahu wa ta'ala ka rike kana ambaton Allah, kana wani mummunan aiki, kai kafi kowa sanin kanka tsakaninka da Allah, kai kuka wa Allah cikin sujada, ka nemi taimakon Allah, Allah zai kare ka. Baka yin sadaka ne, a'a, kana da wani sabo, ka san kowa dan adam wato yana da sharrin kansa. Shi sai ke cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina, muna neman tsarin Allah daga sharrukan kawunan mu. Kaga kenan muna da sharruka, da haka sai mu nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga ɗaiɗaikun individual sharruka da muke da su. kai kuka wa Allah subhanahu wataala cikin dare, Allah ka gani makone ko ka san wajen jarba shine makeke ne kamar da malai fada ba zai iya hannun shi a dunkule yake hannun an dambe ne da shi kace Allah kar wanda wannan mugun hali ne algata malam ɗan uwanka na kauye kamar da malai fada suna nan suna jira ka taimaka musu wani sallar jami'i ce baya yi wani kaza ne wani bashi da mu'amala ne kamar da malam ya fada wato mu'amala mai kyau ma ai komai ne ko ai ni ba ruwana da kowa ai kaza almuslimul ladzi khalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum ko so da ka yafi alkhairi a ce kana shiga cikin mutane ka ji korafin su ka magance musu matsala abinda zaka iya magancewa ta kudi na shawara ka bada shawara akwai inda ma kawai ganin ka kawai mutun zai ya samu sa'ida kamar inda malam Abu Isa ya fada wani da ya gan ka wallahi ganin ka kawai sai ya samu shi ya samu sa'ida ina gare kamar inda nace ni ba wa'azi zan yi ba malami sun fadi abubuwa masu amfani ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin rayuwarmu gaba daya abinda na faɗi ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da ne Allah ya shafe cikin zukatanmu gaba ɗaya ya gafarta mani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah